Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraron mu da wannan maraicin assalamu alaikum da fatan kuna nan lafiya. Yau rugo bashirin matasa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 2531 da kuma 41. A yayin kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a sauran sassan kasar ta Niger kuma za ku iya jin mu ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Niya FM a kuma su kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio sai kuma ta internet a voahausa.com ko kuma ta shafin mu na Facebook. Masu gabatar da shirin
Usman Ahmad Kabara,
Safinatu Sada Sodengi,
tare da ni Maryam Bashir Bagaji.
To kasancewar din ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya, haka ma yau 12 ga watan October shekarar nan ta 2017. Zamu kalli batun kiyaye lafiyar kwakwalwa ne a wuraren ayyuka.
Wanda shine taken ranar 10 ga watan October kowace shekara da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe dan fadakar da jama'a kan muhimmancin lafiyar kwakwalwa.
An lura cewa mutane da suke da aikin yi, in nace aikin yi bana nufin aikin gwamnati kadai, kana da sana'a walda kake yi, wanki kauda guga kake yi, ko kana da office ɗinka da AC da komai, abin da ake gani shine aiki yana da matukar tasiri akan wannan lafiyar kwakwalwar taka. Saboda an kula cewa mutanen da suke da aikin yi su suka fi rashin samun matsala compared to waɗanda ba su da aikin yi. To kaga in haka ne ai ya kamata a bawa wannan wurin aikin matakar mahimmanci.
Dangane da wannan batun ne yasa zamu ji daga Dr. Asma'u Abugarko daga asibitin Malam Aminu Kano.
Sai kuma zamu ji daga bakin Dr. Sani Labaran wanda yake asibitin kula da cututtuka a jihar Sokoto dan fayyace mana zare da abawa game da wasu cututtuka da suka shige mana duhu.
Amsoshin tambayar da muka yi muku a shafukanmu na Facebook da Twitter na nan tafi. Sai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa.
To kamar yadda muka ce a kowace ranar 10 ga watan October kowace shekara, Majalisar Dinkin Duniya ta kebe don fadakarwa game da kiyaye lafiyar kwakwalwa. Wakilinmu Mahmud Kwari ya sake tattauna da Dr. Asma'u Abugarko game da wannan batun.
Menene yasa kike ganin cewa an kai ga misali su Majalisar Dinkin Duniya sun ce yau za a yi misali za a taron bana ko munasabe hankali akan batun ma'aikata wajen kiyaye lafiyar su a wurin aiki?
Tabbas haka ne, na wannan shekarar theme din shine kiyaye lafiyar kwakwalwa a wajen aiki. An lura cewa mutane da suke da aikin yi, in nace aikin yi bana nufin aikin gwamnati kadai, kana da sana'a walda kake yi, wanki kauda guga kake yi, ko kana da office ɗinka da AC da komai, abin da ake gani shine aiki, employment, aiki yana da tasiri ko sana'a ka yana da matukar tasiri akan wannan lafiyar kwakwalwar taka. Saboda an kula cewa mutanen da suke da aikin yi su suka fi rashin samun matsala compared to waɗanda ba su da aikin yi. To kaga in haka ne ai ya kamata a bawa wannan wurin aikin matukar mahimmanci. Sannan a misali akwai mutanen da za su fita aiki tun safe har magariba suna wurin aikin su, wani har bayan magariba ma yana wurin aikin shi, wurin sana'ar shi. In kayan miya yake sayarwa yana wurin aiki daga safiya har zuwa maybe bayan magariba, sannan zai rufe shagon shi ya koma gida. To kaga kenan aiki yana cin lokaci sosai a rayuwar mutum. In ma'aikacin gwamnati ne, akalla aiki ya ci awa 8 a cikin awa 24 ɗinka. To kaga ko aikin nan tunda ya ci lokaci da yawa ya kamata ya zama guri ne da kake da nutsuwa, guri ne da kake da nutsuwa, zaka je da nutsuwarka, zaka dawo gida da nutsuwarka. Saboda nutsuwarka a gurin aiki ita ce fa production ɗinka a gurin aiki. Duk wanda yake da lafiya
kwazanka
yawa nutsuwarka is directly proportional to kwazanka, shine kuma abin da zaka yi. Saboda kayi aikin nan kana cikin farin ciki, kana cikin nishadi, ba za baka ga wahalar shi ba, duk irin wahalar shi ba zaka gani ba. Wanda ya dauke ka aiki ko shugabanka yana haba-haba da kai, bai takura maka irin takurawar da zaka yi mishi abin da ya kamata. Amma in ya takura maka sai dai ka danne zuciyarka ka yi, amma ba wai a cikin walwala ko nishadi ko a daki. Abubuwa kala biyu ne suke faruwa a gurin aiki da lafiyar kwakwalwa. Na farko shine idan mutum ya taba samun matsala ta kwakwalwa, ya taba samun mental illness a baya, ba shi da chances, yana da less chance na samun aikin kanshi. Because kai da zaka dauke shi aiki, indai ka taba jin labarin cewa ai ya taba samun matsalar kwakwalwa, wace kilma ba zaka dauke shi aikin ba, ko da ku an ce maka ya warke, gani zaka yi ai
ka dauke shi
kamar tsangwama da kyama suna shigowa gurin aikin ko gurin neman aikin wanda ya taba samun mental illness a rayuwar shi. Sannan abu na biyu shine tambayar taka, shi kanshi mental illness din yana da tasiri a gurin aiki, saboda wasu kuma a gurin aikin suke samun mental illness din. Musamman abubuwa biyu da aka fi samu shine depression da anxiety. Depression kamar ciwo na damuwa da bakin ciki da bacin rai. Hasashe na duniya ya nuna cewa akalla mutane miliyan 300 suna samun wannan matsala ta depression. To kaga idan kana da matsala ta depression, kana da low quality of life. Quality zaka ce mishi kamar ingancin rayuwa. Ingancin rayuwa ka rabuwa yake yi matuka, yanda ɗan abin da zaka iya yi ba tare da wani abu ba idan kana da depression, ba zaka iya ba. Kaje gurin aiki kana koke-koke ko kana ta fada saboda sauran
kana hankalinka kan kace
hankalinka ya karkata ga tunanin wasu abubuwan, kaga ba zaka iya yin aikin yadda ya kamata.
Ba mai da hankali.
Hasashe na lafiyar duniya an ce duk shekara ana losing akalla trillion daya to mental illnesses. Dala trillion daya
sakamakon wato larurorin kwakwalwa,
sakamakon larurorin kwakwalwa. To kaga inda kowa zai samu good mental health, kaga wannan kudin ai an yi saving din shi da za a iya amfani da shi a duniya saboda wasu abubuwa.
Me ya kamata, misali in kika kewaya titunan garuruwanmu da biranenmu, za ki ga irin waɗannan mutanen masu taɓin kwakwalwa suna tsintar leda, suna waye da sauransu. A likitance dama haka ya kamata a haƙura da su, ko kuma akwai abin da ya kamata a rinƙa yi musu? Mu ne a nan ba ma yi musu, misali.
Gaskiya akwai abin da ya kamata a yi musu. A matsalolin rashin lafiyar kwakwalwa, wasu ba da yawa ba, akwai waɗanda few mental illnesses outcome ɗinsu is poor. In dai ka same su, to watakila you never do well a rayuwa. Amma da yawansu in dai an gano su, shine kamar wannan misalin da kai na waɗannan masu tsince-tsincen, su wani lokacin suka sami irin wannan gaskiya. Amma fa da yawa, da yawansu, kashin da yawa ana warkewa in dai an fahimce su da wuri, an zo asibiti da wuri, an sha magani yadda ya kamata. Kuma su mental illnesses ba kawai fa a sha magani bane, responsibilities ne na mutane da yawa. A misali za a sha
nauyi
ne da ya rataye akan kowa. Maganin nan za a iya siyan maganin ma, abinda ake cewa affordability. Sannan maganin nan da na rubuta maka a matsayina na likita, ana samun shi a garinku wanda ake cewa accessibility. Sannan ana iya siya. Ok, na yi maganar nan ko? Na yi maganar affordability, na yi maganar accessibility. Sannan wani irin support ɗan uwanka suke baka?
Tallafi.
Tallafin nan yana da matuƙar mahimmanci. Saboda gaskiya psychiatric illnesses suna da burden.
Tsaraba da nauye-nauye.
Nauye-nauyen yana da yawa akan mutane. ‘Yan uwa wannan yayi, wannan yayi, so da wuri sai kaga an gaji. Amma in dai aka daure aka ci gaban nan, in Allah ya yarda mutum ko bai warke wai complete 100% ba, zai kai abinda ake cewa ya reaching din maximum potential din shi.
Abinda zai iya yi.
Abinda zai iya yi matuƙa ya kai shi. Kar wai kawai a ce ai ba shi da lafiya, ai shi kun san tun kaza, shi tun yana yaro ai kaza, a'a ba haka muke so ba. So muke yi, mutum in ya samu mental illness ɗin nan, mu haɗu da gwamnati da mu kanmu ma'aikata da ku kanku ƴan uwa a hada ƙarfi da ƙarfi a taimaka wa mutumin nan ya kai wannan iyayen da gejin iya mizanin da ya kamata ya kai haka muke so
to kamar kenan watsi da ake ko halin ko inkula yana ƙara zafafar ciwon tabin kwakwalwa da wasu kan samu kenan misali
sosai kuwa saboda in ba a damu ba wa ma zai kai ka asibitin ko wa ma zai siya maka maganin in an siya maganin wa zai tsaya a kanka ka sha maganin duk ranar da likita ya ce a koma asibiti bayan wata ɗaya wa ya tsaya a kanka aka koma so kaga in the end an kyale ka forgotten
An manta da kai.
Akwai lokutan da zaka ga mutanen da suke da ƴan uwa da suke da mental illness ba kona zuwa sai a ce ku kama shi ku shiga da shi daki. Saboda ba a so ya zo yayi abubuwa ya display ba wannan bai san akwai me irin wannan ba. Sai a ce a kama shi a kai shi daki saboda ba a so a fahimci halin da ake ciki.
To dan haka yanzu daktar me ya kamata mutane su rinka yi misali bayan tallafi da kike magana na a hada hannu dangi da ƴan uwa a dinga ganin cewa ana yiwa mutum magani kamar yadda likitoci suka bani ko wasu abubuwa da za su dinga taimaka wa mutanen da suka gamba da tabin hankali misali ko tabin kwakwalwa ma dai kaman suna cikin nau'in wannan ba za su warke ba a ce an samu wani yanayi wanda rayuwarsu za ta dan daidaita
yawa to kaga duk dai mun dawo wannan mental health a workplace mutumin da ya taba samun matsala a baya ya dan ji sauki ko ya ma warke idan ya tafi neman aiki a daure a bashi in ya so sai a sa ido a kan shi fiye da yanda za a sa a kan sauran mutane abinda ake cewa sheltered supervision idan makanike ne yana da wannan skills din an kai shi gurin ogan shi sai oga ai so kake ai ba wanda yake sanna shi ya lalace ya zama bashi da amfani ka saka kanka a takaimin wanda yake da wannan matsala shine abinda a likitance muke cewa empathy idan kai ne kake da wannan matsalar aka manta da kai ko aka ki baka aiki ba za ka ji dadi ba to kai da kake kai ba kai Allah ya dora wannan ba dan wayan ka ba dan dabarar ka ba wanda Allah ya dora ba sai kaga ya zaka ce maka mishi ko da ba dan uwan ka bane ya zaka ce maka mishi ya bicin wannan maximum potential din an kawo shi walda wajen ka sai ka sa ido fiye da yanda zaka sa akan sauran mutane malam wane kaza za kai ba haka ake ba su ma sauran mutane kace su sa ido akan shi an kawo shi carpentry ko an kawo shi zai iya share-share ma wata idan yana da mental illness zai iya share-share zai iya goge-goge zai iya zama laborer a gurin aiki ko da gurin government facility ne ko da gurin aikin gwamnati ne amma kawai dai abin da ake so sai a sa ido akan shi fiye da yanda za a saka akan sauran mutane
to iyaye mutum mutanen unguwa ko kuma a gari haka
du wannan ya zama responsibility kenan na kowa dangi sinasu dangi in nace dangi ina nufin kowa da kowa kamar al'amari ne da ya shafi kowa kamar yanda na faɗa mental illness zai iya faruwa da kowa ba kuɗi bane ba sarauta bane ba ilimi bane akwai mutane da yawa waɗanda suke da waɗannan abubuwan da na lissafo suka samu mental illness so kai da baka samu ba sai ka taimakawa wanda ya samu dangi su sa ido makota su sa ido shugabannin unguwa su sa ido wani committee na masallaci ko wani committee na church su saka ido akan me mutumin nan yake yi ai yana zuwa asibiti ai ya ma ji sauki ai likita ya ma bada go ahead cewa zai iya aiki kamar yadda dai na faɗa maka su sai a dan ba su kulawa ta musamman sannan tsangwama wanda muke cewa discrimination ko the critical comments yana dan abu kadan sai a ce kun san fa shi da mun ka taba samun matsala ba a so wannan maganganun da muke yi an kula a likitance cewa waɗannan abubuwan suna da matukar tasiri a mutane su samu cututtukan kwakwalwa ko kuma su ƙara hassala mai ciwon kwakwalwa mu ma al'umma kenan muna da rawar da zamu taka matuƙa babba tunda ai al'umma mu muka fi yawa saboda haka ba ma son tsangwama ba ma son wannan kyamatar da wannan rashin daɗi din a gurin mutanen da suka samu mental illness da baka samu ba ba dabaraka bace na fada na sake fada yanzu na sake fada wanda ya samu bai kamata ka tsangwame shi ko ka fada mishi magana mara dadi ba ai hadisi ne annabin mu ya fada ka fada alkhairi ko kai shi saboda haka dangi da al'umma dan Allah a daina waɗannan tsangwama da wannan critical comments
da
nuna wariya gaskiya suna da matukar tasiri akan mental health
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah Amin amin tuma amin
to mu ma mun ce amin anan to a Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa shin waɗanne batutuwa ne suka shige muku duhu game da cututtuka masu yaduwa a wuraren da kuke ga yadda kuka amsa mana
Sakon farko daga Nuru Abbas Ashnur yace hakika inda nake zazzabin cizon sauro yana damun mu musamman ma kananan yara dan haka ina kira ga gwamnatin jihar Katsina da samarwa al'umma jihar Katsina lungu da kauyuka maganin kariya daga kamuwa daga cizon sauro wato mosquito net
sai Bilkisu mu da sirri ta fawa balewa tace ni batun da yafi min ciwo a cimin tuwo a kwariya shine yadda mata masu ciki suke mutuwa a lokacin haihuwa
Sai kuma Abdulrahman Aliyu Balkore a jihar Sokoto yace hakika yau da gobe akwai abubuwa da dama da suka shige mana duhu game da cututtukan da ke yaduwa a wuraren da muke zama musamman abubuwan da suke haddasa cutar malaria wanda ke ci gaba da kama al'umma musamman a wannan lokaci
Sai Adawu Ibrahim Gidan Zuma yace to abin ba a cewa komai mu dai muna kira ga gwamnati da ta yi kokari ta kula da rayuwar talakawanta abin na farko kafin wannan shine mu kam jama'ar wannan kasa mu ci gaba da roƙon Allah ya bamu kariya akai Allah ya kawo sauki
amin amin
sai Ibrahim Suleiman yace a gaskiya yau da gobe tutar ciwon daji wato kansa domin kuwa ta furuwa kamar wutar daji a yankunan mu
sai Zanna Ibrahim Mala Guru yace tabbas akwai batutuwan da suke shige mana duhu kamar su tarin TV wato fuka kenan ko da kuma kanjamau ciwo mai karar garkuwar jiki ganin yadda suke saurin yaduwa
sai Abubakar Muhammad yace zazzabin malaria
Sai Hamisu eh Hamisu yace ni dai babu wani labari da ya shige min duhu sai dai farin ciki
sai haka ai akan abun farin ciki sai Allah ce kowa ya bashi shi sai Aminu Usman officer yace wani hanyoyi zamu bi don ganin mun kaucewa kamuwa da cutar malaria da kuma cutar sanyi
sai Jamilu Tukur Udawa yace yadda cutar kanjamau HIV ke yaduwa musamman a jihar Kaduna
Sai Usman Khalid da Musa yace mu dai lafiyar makalau sai dai rashin ilimi ne yake damun yara suna zauna a gida mun kasa biya musu kuɗin makaranta
to Allah ya hore
amin
sai Iliya Magaji yace Allah ya kiyaye mu
sai Zubairu Muhammad dan Daura yace yadda cutar HIV ke ƙara yaduwa a jihar Kaduna to
sai Ya'u Yakubu Yobe yace assalamu alaikum ya rugube a zahirin gaskiya ina wasashin ba cututtukan da suka fitayar min da hankali irin ciwon hanta da kansa wato ciwon daji shi yasa nake son azanta da likita ya ƙara fayyace mana yadda zamu kare kanmu daga kamuwa daga cututtuka kuma muna bibiyan ku yau kullum
to mun gode sai kuma Jalo Kanka Allah ya sa na faɗa dai yace salamu ya rugube ni dai tun tashi na nake jin cututtuka daban-daban a ƙasa ta Najeriya kuma har yanzu ko sauro mun kasa samun korar sa ballantana manyan ciwon zamani da suke damun mu
to Allah ya bamu ikon
ku sai mu ce gwamnati ta zage dantse mutanen gari su kuma su zage dantse wurin su ma kiyaye mahallai
sai Muhammad Abubakar Rijau yace hakika yau da gobe mun ji dadi da kuka bamu damar bayyana ra'ayin mu game da abin da ya shige mana duhu muna godiya shin ya zanye in kare kaina game da samun hawan jini shiga da hanta Waɗannan ciwuka suna cikin ciwukan da ke sauran halaka mutane a yankunan mu da fatan kun fahimce ni ina muku fatan alheri
to sai Bashir Muhammad Yaldu yace tarin gini tarin zane kowace cuta tana neman tallafin ingantaccen abinci domin samun sauki cikin sauki bayan an sha magani anan babbar cutar mu ita ce talauci masu iya magana sun ce talauci mugun ciwo
to Allah yayi mana gaba daya ya samu arziki mai amfani duk inda muke to sai mu leka shafin mu na Twitter inda at Abdul Aziz Moa yace mu kam namu fatan alkhairi ne kawai Allah ya kare mu da duk irin wannan cututtuka amin
sai at Abdul _ Balkore 1 yace hakika yau da gobe inda cutar HIV ke ci gaba da yaduwa a arewacin Najeriya wannan na ɗaya daga cikin cututtukan da ke shige mana ido
sai daga ƙarshe at S mai langalange ce kamar wannan cuta da ta shigo da ake kira monkeypox koda ta shigo ta same mu da ciwon da ake kira chickenpox haka ma koda ciwon kanjamau ya shigo ya same mu da ciwon da ake kira kwashoko shin yaya ake bambance waɗannan ciwuka ganin cewa kamannin sa kusan ɗaya ne to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni Dan amsa tambayoyin ku ne muka kawo Dr. Sani Labaran jami'i mai kula da asibitin cututtuka a jihar Sokoto. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Barka da shigowa filin yau da gobe Dr. Sani.
Sannu likita barka da shigowa.
Barka da shigowa.
Yawa.
Ka ji tambayoyin da masu sauraro suka dubbayar. To amma da farko bari mu dai fara da mu zaba dai kadan daga ciki ba za mu samu damar yi gaba ɗaya ba to muna da kamar mintoci uku kowanne daga cikin
kowanne
bangare kadan ba mu dan ƙarin haske game da shi to kamar wannan dai cutar kyandar birin nan ko monkeypox da ake kiran shi ko zaka fara mana bayani eh menene shi wannan cutar
to masha Allah wannan cutan ta jira wadda take shafa dan adam halin yanzu cuta ce wadda take ake samu daga birai shine tuni na farko da aka fara ganin ta an fitar da ita daga birai wadanda ke cikin dakin bincike wato laboratory a shekara 1958 amma ba a gano ta da dan adam ba da ta shahi dan adam ba sai shekara 1970 wato cuta ce wadda take bayan biri kamar irin su beraye wani berar aka ce ma gambe da ake samu a gambia su ma an same su da reta akwai sauran irin rodent wadda ake rodent kamar irin su waɗannan dabbobin suke alaƙa da beraye su ma suna iya ɗaukar wannan cuta ɗin karnuka ma an same su suna iya ɗaukar wannan aji wannan cuta ɗin
to ya mutum zai kare kansa daga wannan cutar
hello
ya ce ake kare mutum ya kamata wani mataki mutum ya kamata ya ɗauka don kare kansa daga wannan cutar
to masha Allah wato transmission wato yadda kake yaduwa tsakanin dan adam zuwa ga dan adam sai ta fara da daga dabba zuwa ga dan adam sannan in ta zo ta shi ta yaɗu sai ta fara yaɗuwa tsakanin ɗan adam zuwa ɗan adam kuma wato mutum zuwa mutum
to
matakin kariya mutum zuwa mutum ba so matakin kariya ga wannan cuta ɗin kamar yadda aka sani cuta ce wadda take da alaƙa da cutar nan da aka ce smallpox wadda aka gama da ita shekaru masu yawa da suka
wuce wanda ta kashe mutane da yawa
so cutan ado kenan ko so cuta ce wadda take tana da alaka da ita to yayin da lokacin ba da tabbulla an yi amfani da alluran smallpox aka yi mu jama'a kariya da ita waɗanda suke kusa da kamuwa da ita ba irin rigakafi na lokacin rigakafi na mai yawa na kowa da kowa amma waɗanda suke da alaƙa da ita kamar masu misali mutane masu mu'amala da dabbobi irin su veterinary doctors ma'aikatan asibitin dabbobi da kuma mutane in mutum wanda yake da alaƙa da wanda yake da ita ko kana jinyar shi ne ko kuma kana tare da shi ko kuma ma'aikacin asibiti yake to su an doctor an musu kariya allura ne kake da wannan allura din amma ainihin gaskiya babu maganin wannan cuta din
a yanzu
kamar sauran cututtukan da virus take jawowa
likita
a ce gashi ne
saboda lokaci bari mu dan tsallaka kadan akwai kamar misali wani mai sako wata da take tambayar cewa Bilkisu na cewa shin me yake kawo mata ke mutuwa misali bayan wurin haihuwa ne ko irin kamar barkewar jini din nan ne da ke samu ne ke jawo wannan so ina ga ya kamata mu dan leka nan ma
to masha Allah wato abin da ke faruwa game da yayin da mata suka je wajen haihuwa abin ke jawo musu matsala bai fi wuce zuban jini ba wannan zuban jini yayin da suka zo haihuwa idan ba a yi bincike ko kuma su yi abin da aka ce ma ANC wajen lokacin da ake awo a gano suna da wata matsala ba da ke jawo wannan zuban jinin din, idan suka shigo laƙuda a wannan lokacin za su samu matsala zuban jinin da nan za su jawo musu matsala. Sanin kowa ne a nan mu ƙasashen Hausa namu ba mu cika ba da muhimmanci har dai karkara ga zuwa awo yayin da mace take da ciki ba. To idan baka je ba za ka samu cututtuka irin su hawan jini tana ɗauke da su, idan ta shigo awo ta shigo ina guda sai abin da Allah ya yi. Akwai al'ada wadda take nuna mace baka cika zuwa asibiti sai an ba ta izini. So akwai delay na zuwa asibiti yayin da ta shiga naƙuda, shi ma yana jawo matsala nan da nan ta samu matsalan jini ya zuba ya zuba ya zuba ya zuba har jini ya ƙare ba a yi sauri aka kai ta asibiti ba, saboda za a ce sai an nemi izini ga wannan ga mai gida ga uwar gida maman uban gida da yin baya nan irin wannan delay din da yana jawo matsala. Sannan akwai delay na ɗaukan mace daga ƙauyensu kuma zuwa asibiti ta kusa da su, wannan shi ma yana jawo babban matsala ya kafin a kawo ta, saboda sanin hanyoyin karkara da kuma abun hawan da za a zo da shi kafin a bido na a bido na a haɗa a ce babu kuɗin da za a je ta za ku wato a haɗa wannan abubuwa ɗin a tsoko ta a kawo ta a taso asibiti ɗin buwa ne wasu abubuwan ya riga matsala ta riga ta faru.
To likita bari mu je wani kuma daban.
Ai lalle ka da yawa cikin masu sauraron mu sun yi tambaya akan kansa. Wannan tunanin wai kaman ya zai a hana ya data.
Tana ta karuwa kuma a cikin nahiyar mu sosai. Menene mu kamata mutane su sani game da shi wannan ita wannan cutar ta kansa?
To sankara ta wato ciwon kansa ciwo ne wanda ke kama jikin ɗan adam ko a kowane gefe. Akwai sankara ta mama, akwai sankara ta wurin haihuwa ovary, akwai sankara ta fata, akwai sankara ko ina tana aika ma ɗan adam. To cuta ce wadda take gaskiya ba za ka ce me ya dawo da wannan mutumin ba, ba ka ce yau ga abin da zan yi jabin kan ya dawo kansa sankara, amma akwai abin da muka ce predisposing factors wato abubuwan da suna iya kusantar da kai ga wannan cuta ɗin.
Kamar waɗannan abubuwan
kenan. Yawwa misali kamar irin ke da shekaru akwai kansa na suke sun fi yawa idan shekaru suka yi sama suka kamu. Misali sankara na fitsara tun da ana samun ta ga tsofaffi. Sankara mahaifa ga maza ba? Sankara mahaifa an fi samun ta ga mata da suka ɗan shekaru suka abin nan suka yi sama. So da yawa dai tana da alaƙa da nan, sannan tana da alaƙa da a gado wata tana iya yaɗuwa ga family wato cikin yan family yan gida ɗaya ana iya ɗauka da uba yana iya yan yi same ta ɗansa na can shi ma zai zuwa da ita wata rana. Sannan akwai kuma abin da aka ce makamar lifestyle na mutane.
To a likita kamar wannan lokaci kan ba zai bari mu Dr. Sani dole ai mu sake dawowa mako
biyu dan ba
lokaci ya mana kada mu ci gaba da wannan magana mu
da ka tsaya inda yake magana abincin da ake ci to ni na rike nan Allah ya so ya yarda mun gode kwarai
to madalla
yawa. To gaskiya likita fa yayi bayani amma gaskiya yake sai an ƙara mai lokaci gaskiya saboda abin da mutane suke buƙatar su sani gaskiya
maganar mata take rasuwa bayan haihuwa da
kuma abin mata
ka ba ku ga abin bai ba ku tsoro ba yadda suka ake ta magana yaduwa HIV a arewa
mai kare garkuwar jiki. To ina ga abin da ya kamata Maryam ina ganin ta kama mama ku mai zuwan ai kawai za a bashi lokaci ne ya kai minti 20 ma ya kai amfanin mutane
gaskiya sosai batutuwa ma da muka tako na ce kai wannan dai ba za mu iya fayyace komai yadda muke so sani ba mu samu karin haske sosai.
To Allah kai mu mako mai zuwa
amin amin. to ga ma ku kaga ma amma shafin mu na Facebook ma mutane ma na ta biye da mu suna mana tambayoyi ga Ahmad Bajoga yace da Allah wannan ku tambaye min likita me yake bambancin cutar malaria da typhoid abin da ke damu mu kenan a kore yaushe
kuma yawanci in aka je ka ji kaman tagwaye aka ce ai malaria da typhoid
duka su tare suke zuwa zaga biyu ayin ku double
ga wani ma Saifullahi Abu Dan Musa ko yace hakika wannan maudu'i da kuka kawo mana a yau yayi mana dadi ganin yadda wasu mutane ke wasa da lafiyar su in menene inda daga nan sai kaga ana ta samu mahaukata na magana Dr. Asma Ogarfa
to iyakata abin da ya sauka kenan yau sai kuma gobe zamu sake zagayowa da shirin nishadi yanzu a madadin
Usman Ahmad
Safinatu Sodengi da Daniel Brown da ya hada mu da engineer mu ne yau da Solomon Jack da ya hada mu ta Facebook ni Maryam Bashir Bugaji ke muku sallama daga nan birnin Washington DC a huta lafiya
wa a in cin babu shi
rayuwa wa warwarwa
demokaratiya za a yi gurguzu an ka hado da shi
rayuwa wa warwarwa
demokaratiya za mu yi har muluki a ciki da shi